ilimi.
Mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawar mu ta musamman da matashi Farouk Abdulhamid, ɗalibi da ya kammala karatun shi na digiri na farko, yake zurfafa karatu na digiri na biyu a fannin sanin makamar hada jirgin sama, wanda ya muna bayanai dangane da mahimmanci na jirgin sama da kuma irin al'ajabi da ke tattare da jirgin sama.
Sunana Farouk Abdulhamid, ɗan Najeriya Kano. Na gama karatu da garuki na a Turkey, University of Turkish Aeronautical Association, Aeronautical Engineering na karanta, yanzu ina kan master's ina ne na mechanical engineering a Aktunbaş University, Istanbul, Turkey.
Amma na Farouk, za mu so kai mana dan sharhi koko kaɗan, yi mana ƙarin bayani dangane da wannan karatun naka, me ya kunsa wanda kai a ainihin digiri na farko, sannan kuma a digiri na biyu ya karatun yake.
Eto digiri na farko da ina faɗa aeronautical engineering, wato dai engineering din jirgi kenan, ka eto haka ne abin yake. Amma dai abin da muke shi daga wannan design din jirgi ne, haɗayen da jirgi zai kasance ne, me za a buƙata a jirgi ne, zuwa gyaran jirgi ne, a jirgi ya samu matsala ne, a gyara shi ne, a lokacin maintenance jirgin ya yi ne, haka harkokin yake. To shi kuma abin ya rabu kala-kala, akwai mechanical parts din, akwai electrical parts din a harkan jirgin kenan. Da shi ne shi sai ne shiga masters kuma na ke bari specializing a cikin mechanical parting, inda da ma ka san yadda harkar engineering yake cin mokin ba mutum da yake komai ba, sai dole sai ka samu ɓangaren da za ka kware a kai, wanda shi ne dai zai zama area of focus ɗinka.
To idan na fahimce ka ko kuma masu sauraro sun fahimce ka, kana nufin kenan watan wannan karatu da kai a digiri na farko da wanda kake a digiri na biyu ya nuna cewar za ka zama ƙwararren mai ainihin sarrafa jirgin sama kenan.
Insha Allah, in da yardan Allah, abin da ake fata kenan.
To Malam Farouk, a ganin cewar shi jirgin sama wani abu ne wanda ke da ban mamaki, da ban al'ajabi, ya za ka yi muna ainihin bayanin ya shi ainihin karatun jirgin sama yake, saboda masu sauraro za su so su ji menene abin ban sha'awa tare da ainihin sarrafa jirgin sama.
Wallahi yanda dai to masu sauraro za su sani, in sun taɓa ganin jirgi za su ga to wannan makekin abu ne da sai haɗa mota guda biyar ma ba za su kai shi ba, to ya jirgi yake tafi sai a yi mamaki. To wallahi to daga farko dai Allah ne, na biyu kuma to wa'innan ya zan ce wa'innan fufukin jirgin da ake gani gaskiya su ne dai ainihin aikin jirgi. Don ko yanzu ka tashi haɗa jirgi kan wancan jikin jirgin ba shi ne matsalan ba, wannan asalin fufukin shi ne asalin aikin jirgi. Don dalilin shi ne iska ne ke zuwa, to iska ne ke kasan fuffukin jirgin, da wanda yake saman fuffukin jirgin wannan ba ɗaya bane ba, wato wannan nauyinsu ba ɗaya bane ba. Dalilin haka akwai abin da naturally kawai suna kokarin balancing kansu ne. To a garin kokarin balancing kansu na in na kasa ne zai koma sama, na sama zai koma kasa, to garin wannan situation din injin nan yana shi ma yana ƙara ƙarfinsa, a garin haka sai ga jirgin yana kokarin tashi.